This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mu assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fa yace tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kalle kasao da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Wani harin saman da Isra'ila ta kai ya kashe shugaban masu magana da yawun kungiyar mayakan Hezbollah a farmakin da ta yi nasarar kaiwa na farko a tsakiyar Beirut sama da wata ɗaya a ranar Lahadi, yayin da jami'an lafiyar Falastini suka ce tun farko wani harin Isra'ila ya hallaka mutane 12 a Gaza. Wani jami'in Hezbollah wanda ya yi magana bisa alkawarin za a suturta sunan shi ya ce an kashe Muhammad Afif a farmakin Beirut ne. Ana yawan ganin shi tun bayan da Isra'ila ta zafafa har-haranta a Lebanon cikin watan Satumba. Wannan lamarin ya biyo bayan kashe Hassan Nasrallah wanda ya dade yana shugabancin kungiyar Hezbollah, wanda shi ma aka kashe shi a wani harin saman Isra'ila. Nan take sojojin Isra'ila ba su fitar da wata sanarwa a game da harin ba. Sojojin sun sake yi wa mazauna ƙauyuka da dama gargaɗi a kudancin Lebanon su ƙaurace daga gidajensu, yayin da dakarun ƙasa suke daɗa kutsawa arewacin Lebanon. A wata ganawar da suka yi yau Lahadi, inda suka amince da ƙarfafa goyon baya ga rukunin ƙasashen nan masu tasowa da aka fi sani da Global South Nations a Turanci, shugaban Najeriya da takwaransa na Indiya Narendra Modi sun yi alkawarin karfafa dangantaka a fannin tsaro, akan ruwa da batun yaƙi da ta'addanci. Shugaba Bola Tinubu ya tarbi shugaban na Indiya Narendra Modi a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a ziyararsa ta farko zuwa Najeriya, inda suka tattauna akan buɗe sabon shafin dangantaka tsakanin su, mai ma'ana bangarorin tsaro, makamashi, fasaha, kasuwanci da al'amuran ci gaba. Modi, wanda ya dauki Indiya a matsayin mai magana da yawun Global South, wani rukunin kasashe da galibi ya kunshi kasashen da ake musu kallon masu tasowa, ciki har da Najeriya, amma kuma ya kunshi kasar China da kasashen Larabawa masu arziki da ke yankin tekun Mediterranean. Wata guguwar typhoon mai karfi da ta lalata gidaje da ta kado daga teku ta tilastawa dubun-dubatan mutane barin gidajensu zuwa wurin da aka keɓe a matsayin mafaka na gaggawa, yayin da guguwar ta ratsa faɗin arewacin Philippines, wanda ya kasance guguwa ta shida da ta ratsa ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya a ƙasa da wata ɗaya. Typhoon Manye ta ratsa gabashin tsibirin yankin Catandos a daren Asabar, inda guguwar ta ci gaba da kadawa a nisan mil 125 a kowace sa'a, sannan tana kadawa da iska mai ƙarfin 49 a ma'aunin iska kowace sa'a. Hukumar hasashen yanayin ƙasar ta yi gargaɗin yiwuwar za a fuskanci yanayin da zai kawo barazana ga rayuwa a wuraren da iskar za ta ratsa. Nan take ba a samu rahoton wanda guguwar ta ratsa da shi ba, wanda hasashe ya nuna cewa yana kadawa zuwa yankin arewa maso yamma a yau Lahadi a faɗin arewacin Luzon, yankin tsibiran da ya fi yawan mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana Chris Wright, mamallakin wani kamfani mai matsayi a matsayin wanda zai jagoranci sashen makamashi, yayin da gwamnatinsa take ci gaba da daukan harama. A wannan matsayin, Burgum zai jagoranci wani kwamitin da ke da wakilci a duk wani sashi a ma'aikatan da ke sahalewa akan makamashi, sarrafawa, tsarawa, rarrabawa, samar da dokoki da kuma safarar. Bayanin da sanarwar Trump ya kunsa kenan. Zababben shugaban ya ce a matsayin shi na shugaban kwamitin makamashi na ƙasa, Burgum yana da kujera a majalisar tsaron ƙasar. shugaban kamfanin Liberty Energy Right mazaunin Denver ba shi da wata masaniya a game da al'amuran siyasa. Shi dai ya kasance mai fafutuka ne a masana'antar mai da gas wanda ya hada da fracking wato dabarar haƙo mai. A 2019 ya sha ruwan inda aka yi amfani da wannan dabara na fracking aka haƙo mai don ya nuna cewa fracking ba shi da wani haɗari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha ta harba makaman misal 120 da jirage marasa matuƙa 90 a wani farmaki mai girma a faɗin Ukraine inda ta auna wuraren samar da makamashinta. Zelensky ya faɗa yau Lahadi cewa Rasha ta kai farmaki da jirage marasa matuƙa daban-daban ciki har da samfarin Shahid, makaman misal masu sarrafa kansu da kuma masu cin dogon zango. Ya ce na'urorin kare hare-haren saman Ukraine sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 140 tun bayan da ta fara mamayar ta gadan-gadan a ƙasar da ke makwabtaka da ita a watan Fabrairun 2022. Rasha ta yi ta kai farmaki inda ta yi ta auna cibiyoyin samar da makamashin Ukraine, lamarin da ya kai ga fuskantar yanayin gaggawa a faɗin ƙasar bayan katsewar lantarki da ya jefa ƙasar cikin duhu. Farmakin jirage marasa matuƙan da makaman misal ɗin da Rasha ta kai su ne farmaki mafi girma da ta kai cikin watanni uku.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ma sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Gaskiya ka yanzu dai ina ji nasara a fara wannan aikin da nini shekara sama da goma. A fin birak da na hudu na ƙarshe na samu nasara fiye da 150 a ƙasashen duniya gabaki ɗaya.
Kallabi shirin ta wannan makon, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mu mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Watan gobe al'ummar kasar Ghana za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa bayan cikar wa'adin shugaba mai ci yanzu. Za mu ji yadda al'umma da hukumomin ƙasar za su iya koyi da zaɓen Amurka. Yau kuma muke sallama da Kallabinmu ta mako, Madam Aisha Maki, inda a yau ta bayyana ƙalubale da take fuskanta a aikin da take yi. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Da nazarin yadda kasashen mu na nahiyar Afirka za su iya yin koyi da zaben da aka gudana a nan Amurka, yayin da kasar Ghana ke shirin zaben shugaban kasa. Yau ma muna tare da masu kula da lamura Pastor Selina Gar daga jihar Benue da kuma Dr. Zainab Ahmed, tsohuwar sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa, waɗanda suka bakunci shirin domin nazarin yadda kasashen Afirka za su iya yin koyi da yadda ake gudanar da zaɓuka a ƙasashen da demokuraɗiyya ta yi ƙarfi. Da zumbar ganin an ba mata da dama damar shiga a dama da su. Ga shawarar Dr. Zainab.
Sai mu koya daga system ɗinsu, tsarkakakkiya mu yi ababenmu cikin tsari. Kin ga ƙasarmu fa ta Najeriya akwai tasirin da al'ada take da addini. Akwai inda ko kewaye mace a ce za a baki shugabanci, to fa sai an yi da gaske.
Dan za a ce kina da rauni.
Yawa, za a ce kina da rauni, za ki ga addini da al'ada an fara karo da manufofinki da ire-irensu. So kuma ki duba ma tsarin kanta na jami'u na positions, sai ki ga a positions kamar ko 26 ko wani abu national chairman bla 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 sai kaga position daya haka ce to women leader ko
woman leader ko social
ko
shugabar kula da harkokin
dunya harkokin mata dai ma da wuya zaki ga dukkan su zaki ga sai kaga mace daya a cikin 26 haba akwai inda traditionally kamar a makarantu ai na san cewa in za a ba da position din maji don an san mata da rikon amana da amana ka ba su kudi kam yadda ka ba su zaka zo ka tadda shi so zaka ga treasurer ko abin akan so mata a ba su amma jami'u parties din mu da muke da shi jami'in mu ai mace ɗaya kawai zaka gani a cikin abin to an zo ma zabe already mata a ba su ma is zero to maza za su zabi maza mace ke kadai to wani zaben zaki an riga ma an defeated din mu even at the party structure of the party so mu dai kan adalci muke nema that's why I'm always quarreling with that and tango ta hamari that issue of equality mu ba mu ce mun zama daidai da maza ba amma equity a daidaita a bar mu mu competing din in mun iya a ba mu in ba mu iya ba ne kai jaraba ne ai ka san amma kuma jarabawa za su ma maki
to ai kin ji abinda ta fadi tace kudi ake bauta mu wa a siyasar Najeriya to mace in ba ta da kudin kina ganin za a yi da ita
to ai shine muke son kar a yi maganan kudi din domin wallahi abinda kudi ba zai baka ba ko mutunci sai ta baka to mata an san mu da mutunci an san mu da rikon amana uwa is mace faita multi-taxed ne ita ce uwa a gida ita ce mata ita ce yaya ita ce kaza ita ce kaza to in dai za ta iya performing za ta iya cima burinta a waɗannan fannoni da Allah ya tsora mata to ashe kuma rike jama'a ai ba wani abin nan bane to a ba mu gwada din a gani to amma fa za mu yi aiki ne sosai ga maganan al'ada da addini tuntuta arewacin Najeriya abinda ya dinga na ƙasa wanda suka fara fitowa kaza irin ita binani ai ta kusan kai gashi nan muna kallon government house kawai sai aka ce a saboda some forces wasu ababe a ƙasa sun taso haka muka rasa wannan
ko aina da in an ba matan sun fita sun yi rawa mai kyau to kin ga emu win victory kenan ba za a sake jace ba za a bayar ba za a iya ba don da abin da na damu mu kenan don an ce in an ba mata za su lalatar da mu an ba mazan so na su ta lalatar da su an kashe su ne an hana su ne so mu matan ma muna kan zuwa so in an ba mace addu'ar mu kenan kowane mace ko a ina an ba ki shugabanci ki yi ki nuna bambanci na hadu da wata a mota fa public vehicle za ta suna primaries ne ko na ko official launching na party a jihar ina Benue da na fito sai so, aka ga mu wai wallahi matan na tana gona ne fa an je an kira ta don a zo a bata vice chairman na local government daga gona muka je muka doke ta yanzu a zo a bata bata sani ba bata nema ba bata tambaya ba so da aka ga maka da muka fita sai na ce mata to yarwa addu'a da ban san ki ba daga Adam amma addu'a daya nake miki in kin je ki nuna example mai kyau so that ki gyara ma mata ki bude ma mata hanya amma in kin je kin bi masu lalatar da abu kina banzan hali za ce tun dama abin da ana gaya muku ba sa yi harka da mata kenan kun je kun kawo nan gashi tana lalatar mana da abu amma kin yi abu mai kyau ki bude ma wayansu hanya so that is the hanyar da ya kamata mu bi a can su abu a koyi
mu kuma mata gare mu mata mu hada kawunan mu maganan kyashi da kishi da ce ka ce ba haka bane da gulmace gulmace dan Allah mu hada kawunan mu hada kawunan mu muka hada to sai Allah ya duba yanayin mu har a ba mu mukamai in an ba mu duk macen da aka bata mu mata an ba mu ne sai mu hada kai mu tabbatar cewa ta succeed kara ci a ita waye har kam ababan mu kenan yar gidan waye Allah ne ya halicce ta kuma ya bata mulki din ke kin kika nuna soyayyen ki gare ta Allah ma sai ya buda miki sai ma ki ga hanyoyin da amma kika nuna kyashi da ita tarar sake kuma ba za a kai ki ba in ana cira mace daya za a maida namiji ne to me muka yi sai mu hada kawunan mu mu hada ka mu yi nawa juna mu kyakkyawan fata kyakkyawan niyya da kyakkyawan addu'a sai kaga Allah ya taimake mu
Allah shirin kallabi kuke sauraro dake zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau muke sallama da kallabi Aisha Maki, wata mace a jamhuriyar Niger da ta yi fice a fannin rubuta wasannin kwaikwayo da suka shafi rayuwar bil'adama wadda ta samu lambobin yabo a kasashe da dama. Madam Maki, banda rubuta wasanni tana kuma koyar da dalibai masu sha'awar wannan fannin. A yau ta bayyana nasarorin da ta samu da kuma yadda masu sha'awar irin wannan sana'ar za su iya yin fice.
To gaskiya ka yanzu dai ina ji nasara a fara wannan aikin da ni na shekara sama da 10 a fin birak da na hudu na karshe na samu nasara fiye da 150 a kasashen duniya gabaki daya a duka ban san me ake cewa kontinan ba
nahiya
to a dukkan nahiyoyin duniya babu inda kawata bata taka ba dalilin wannan aikin da nake kuma babu nahiyar da ban samu tukuncin yabo ba a duniya gabaki daya
a baya bayan nan ma kin samu wani tukuici ko menene
to yanzu a kwanan nan dai na samu tukuici saboda akwai Inabel wata ma'aikata ce ta Belgium wadda take tana aiki ne a kasashe 22 babu na nahiyar Afrika to a wannan kasashe 22 babu da take nan da shekara uku ta tsara wani kwambala mata masu kamfani takan iya me yake da suna sukan iya aje takardun su saboda su kwambala to bana Allah ya bani sa'a da na aje takardu sai aka dauke ni kuma mun yi wato tur za a ce mushi ko mun yi kamar kashi 6-7 inda sai muka zamanto a matan wanda aka dauka ina ga daruruwa ne sai muka yawa daruruwa ne aka yi tankade da rairaye har muka zama mu hudu da ni da wata yar kasar Senegal da yar kasar Guinea da yar kasar Congo inda kuma sai aka yi zabe a yanar gizo inda Allah ya bani sa'a na ci galaba na samu wannan zaben na hutu wato zakaran zakaru ba fim bane wannan gaman kamar kokarina ne da nake na abinda nake a matsayina na mace mai kamfani saboda ina da kamfani ina da kamfani yanzu shekara 8 da nake da kamfani na da shine nake aiki wannan kamfanin na wuto kuma ina da wanda muke aiki tare da su to shine sai ka tura takardunka a gani wani irin kokari ne kake yi lalle wannan ya cancanta ya kwambala nan ko bai cancanta ya kwambala saboda ana so a san wai kana aikin kuma kana da ma'aikata kana taimaka ma yan garinku ko kakani wannan sune tambayoyi na fari in ka ketare wannan tambayoyin kuma sai a tambaye ka takardu gabaki ɗaya da abin da kake ka gwada ga abin da kake to mu kamar akwai wanda kamfani an bude kawai business kaɗai ne ake to mu kamfanin nan mun gama da business kuma da abin da ake cewa social kenan kamar ya ne za a kama ma al'umma to a cikin wannan kama ma al'umma in kama a ce wannan horo da nake ba yara yana ɗaya daga cikin abu wanda ya sha hankalinsu saboda a yau yara ɗaruruwa ne na ba horo a duka faɗin Niger kuma ba idan wannan hallo ina wani abu da ake ce ma pledoyer alal misali kwanaki na je wajen Unifam inda muka samu wasu yara muka yi wata kwambala suka yi drama suka kawo bisa kan harkar haƙƙin ɗiya mata sai aka zaɓi wanda suka yi biri ya ɗa biyu sai aka ba su kamarori aka ba su ordinator wanda ake yin montage kin film da su computer wanda ake monta wanda ake daddasa drama in an yi a hudota aka ba su kuma hannu na ji hannu na yi kamar pledoyer kin saboda a samu burs na karatu a baya rasu ma yanzu haka akwai wanda suke karatu a kasar Benin wasu kuma suna horon shi to ga ire-iren dai abinda kamfanin mu yake yi dan ganin cewa ya ne za a yi a gama kamar kamfanunuwa kamar wasu kungiyoyi da matasa dan ganin yadda za a yi a nema musu aiki amma ba wai lalle bane kawai daukan takardarka ne za a je a kai kawai saboda kana dan uwa Aisha Maki ko kuma kawai saboda ta san ka a'a dukkan abin da zan yi muna yin shi ne saboda Allah kwambala ce kawai ake takarduna da cancanta takarduna har ma da zaka aje kawai in ka aje akwai mutanen da nake sa su tankadi da rere su gani kawai wane ne cancanta a dauka to haka nan ne muke yi in kawai ka cancanta a dauke ka sai a dauke ka kuma muka kare hannu in suka yi drama sai mu nemi alƙallai mu ba su hannu su ma su ga wai a cikin wannan drama na wane ne ya cancanta a dauka to haka nan ne muke kuma wanda alƙallai suka ce ya cancanta saboda mun yarda da su alƙallan to sai a huddo su kuma sai mu ce ga zakarun mu kuma ga yanda muka yi da ku ga abinda muke so kuma su kuma sai su musu to kun ga ire-iren abinda muke a cikin kamfanin wannan namu
to mene ne kiran ki na ƙarshe zuwa ga mata
kirana na ƙarshe zuwa ga mata ina so in ce ma mata musamman ma na cikin gida wanda ba su aikin gwamnati ba lalle bane sai tilas kai aikin gwamnati kake zama wani abu a duniya ƙarshe dai dukkan abinda mutane suke nema kuɗi ne ake nema yanda za a tsira da mutuncin kai to kuma kuɗin nan ina so in kwatanta ma mata da cewa wai akwai wani abin da bai korewa korar jahilci yana da daɗi mata su kula menene jahilci ba dole ba sai lakwal ta menene ake ce mata ta burko muhammadiya tana waye kai sosai kuma ni na imani da Allah wannan gurin da na kai saboda farko ni a muhammadiya na bude baki kamar yadda kika sani ne a nan kasar da magaran mafi yawanci mata yara a muhammadiya kake bude baki to wannan abin yana sawa sai kiga in aka gama bokon da muhammadiya sai ta yi a daidai to su kuma inna wanda suke tifi a yi kokarin zuwa neman ilimi ilimi yana waye ma mata kai kuma a yi kokarin ba da kokari gurin sana'a a yau duniya ta zama ta shiga cikin wani rudanin tsadar rayuwa yau koda kina da miji mai kama miki ba zai iya kama miki ba ya kama miki ki ba uwayenki abin da ya cancanta ya kama miki ki je army ki je biki kenan dole sai kina sana'a in kina so ki wani abin wannan
ma ya kamata a kama mishi
eh yawa ai shikin ne nake kenan shi ma ya kamata a kama mishi tunda army cuda ne in cuda ka ne to kenan kin ga aka yi hakan sai a samu zaman lahiya a samu sukuni a cikin rayuwa saboda yau kamar yanda na hudi ina ƙara hudi duniyar ta yi ƙarfi a ce hannu ɗaya zai rika komi wata ran ba ci sa ba sai kare to saboda shine nake so mata ku dage ku kama sana'a sana'a ko mun kankananta batta kadan zata tsirar da mutuncinki saboda bani bani wallahi tana kashe soyayya kuma yawan bani bani tana zumuttar da tana zubar da mutunci ko a gaban masoyi wato mai gidanka
to Aisha ga wata tambaya da na manta in yi ta wani irin support ko goyen baya kike samu daga wajen mai gidanki
to ai wallahi mai gidana na kan iya cewa shine ka hadar da nake
dahawa
dan in tashi musamman ma a lokacin da na kan samu ko wani matsaloli na me yake da suna adawa a cikin aiki na zaki ga wata ranan yakan zo mun fa a tsakar duhun dare kiga kawai na tashi ina kuka saboda
wasu matsaloli
na rayuwa da kake samu bisa kan adawa ko ran aiki shi zai ce mini ai idan biki kai ba gurin da za a miki hasada biki zama kowa ba a rayuwa kuma duk abin da ya zo mini zai yi tsaye don ganin cewa ya kare mutunci na tunda za a rika zo mishi wata ran kai ko a wasa sai a ce mishi kai kana zaune mata tana yawan balaguro to ka yi magana daya ta bi ba ta fito daga bakinka ba saboda abin da zai gaya maka ba ka ji ba daɗi ba ka yi gaba ba zai taka maka birge a take fakat zai gaya maka gaskiya to kuma duk cikin abin da nake hannu wani abin saboda shi yayi kama aikin administration haka da ban yi da ganiya ba haka shi yake gwada mini su kuma yana taimaka mini sosai gurin abubuwan aikin da nake a koda yaushe in dai na da dama aiki da dama tare muke yi tare da ni da shi kuma babu bacin rai babu wani kuma wallahi idan ya ga a lokacin da kamar aiki ya dame ni ya buwaye ni ni ina da mai gida wanda nake alfahari da shi saboda mai gida ne wanda kawai komi na rayuwar mu zan yi shi a tare ko da kitchen in ya gana gaji zan mu shiga kitchen tare da ni da shi sai mu yi aiki a tare kenan kin ga ole da in yi gabaki daya in ƙara gaji a hallo sai ya kama mini kenan aikin da zan yi gabaki ɗaya sai ya zamanto rabi ne na shi yayi rabi to kenan kin ga ku a dole ne zan ce ni ina da mai gida na gwal gaskiya wanda ina jinjina mishi kuma ina roƙon maza dan Allah da annabi ku riƙa taimaka wa matanku yana da kyau muna son a mu kowane don lokaci mu ce mu musulmi ne kuma muna bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da Allah mu yi koyi da shi ba kawai in an yi zancen ba za a yi mata biyu uku ko zuwa hudu a'a mu yi koyi da shi har cikin walwala da nishadin da yake bada a cikin gidan shi da mata matai kunshi ko mu yi koyi da shi a wurin tausayi da kamawa da yake ma mata ko da a cikin aiki da suke cikin gida
Aisha Maki Allah ƙara nasarori da ci gaba uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudumar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita ina godiya ta musamman ga bakin namu na yau Pastor Selingar da Dr. Zainab sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin namu na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, sai da safen ku.